أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باهي كان السلام عليكم ورحمة الله هي أكوي وصفاء دودي ما سأمهاني وندى الإمام النووي أتكين شرح شنا سيه مسلم يا إيد بياني زوا غليس إن شاء الله تعالى ذلك سجلوا كدن كدن دغ cikin su dan saboda fa'ida ya al-imam an-nawawi daga ciki a cikin sharhin shi da kitabu siyam cikin sahih muslim Allah ji kansa da gafara da rahama yake cewa annabi da yake cewa iza fa'ida ta farko da annabi yake cewa iza jaa ramadan idan ramadan yazo yace dalilu lil mazhab sahih al-mukhtar allazi ilayhi al-bukhari wal muhaqqiqun annahu yajuzu an yuqalu ramadan min ghairi zikri shahr bila karaha da annabi yake cewa cikin hadisi iza jaa ramadan wanda muslim ya huddu hadisin yace akwai dalili akan cewa mazhabi zababbe na malamai shine cewa ya halitta a ce ramadan ba tare da an ce ba shahru ramadan dan malamai wasu sun ce dole in za a ce ramadan da larabci an ce shahru ramadan ka a ce ramadan kadai to ya halitta a fada wannan hadisin shi yake nuni kuma shine mazhabin bukhari da muhaqqiqun cikin malamai magabata wadan shi da yake cewa qauluhum inna ramadana ismun min asma'illahi ta'ala fa'ida ta biyu wadan shi yake cewa ramadan wasu sun ce suna ne daga cikin sunayen Allah yace laysa bi sahi ba magana bace ta gaskiya bai inganta ba ko daya a kira su cewa ramadan suna ne na Allah duk da yazo cikin wani hadisi da'ifi yace dan saboda sunayen Allah tawqifiya la tudlaku illa bi dalilin sahi sunan Allah ba a az cewa kaza sunan Allah ne sai ana da nassi sahihi tabbatacce da nassi da'ifi ba a ce kaza sunan Allah ne fa'ida ta gaba al-imam al-maziri yake cewa nawawi yace maziri yace jumhurun malamai sun dauki hadar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'afduru in kun ga jinjirin wata ku yi azumi in kun ga jinjirin wata ku aje fa in gumma alaikum fa'afduru lahu yace dalili ne akan cewa da annabi yake cewa lissa hukana 30 laysa al-muradu hisab al-munajjimin ba ana nahin bal sayi na masu ilimin tauraro yace dan mutane da a ce kowa ya zama mai ilimin tauraro da zai fahimci wata da shi da wannan ba wanda zai iya shi sai dai kun mutane shari'a ko tana umarnta abu da abin da kowa zai iya kowa ya sani abu fa'ida ta gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sumu liru'yati wa afduru liru'yatihi nawawi yake cewa yakafi jami'un nasu ru'yata adalaini ganin mutane guda biyu adalai guda biyu ya wadatar ma mutane gabaki ɗaya su dau azumi haka nan kuma adali guda ɗaya akan sahihiyar magana haka yazo cikin azumi amma fidiri aje azumi wannan a dauka kenan amma aje azumi nawu yace bai yiwa da adali guda ɗaya ma ya wadatar fala zuji bisharati adalin kai adali guda ɗaya bai wadatarwa sai adali guda biyu wannan kuma a wajen jumhurin malamai gabaki ɗaya sai Abu Saur ya ce mutun ɗaya ma gani ko wajen ajiyewa ana ajiyewa amma maganar sauran malamai tarin jayi maganar shi a cikin hadisi na gaba da annabi yake cewa shahara idillahin qusani shahar wata na idi guda biyu ba su ragewa yace al-asahi anna ma'anahu la yanqusu ajruhuma wa sawabul murattabu alaihima wa inna qasa adaduhuma abinda magana mafi inganci shine cewa annabi alayhi salatu wasallam yana nihin ladan su bayya ragewa koda sun yi 29 ladan su cikakke za a baka na ibada a cikin su ba za a ce batun da 29 suka yi ba za a baka ladan wata guda ba fa'ida ta gaba fa'ida ta gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna bilalan yu'azzinu bilail bilal yana kiran sallah da dare ne ku ci ku sha har sai ibn ummu maktum yayi kiran sallah yace fihi da jawazul akl wa shurb wal jima'i wa sa'irul ashiya'i la tulu'il fajr a cikin shi akwai dalili kan cewa za a rika cin abinci da abin sha da saduwa da iyali cikin dare har zuwa alfajir yake to wannan shine abin da kuma malamai suka yi ijma'i akai na musulunci hadar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-suhur malamai sun yi ijma'i akan mustahabbancin sahur cewa mustahabbi ne kuma abinci ne mai albarka ba wajibi bane ba cikin tasaharu fa inna fi sahur baraka dalili ne zahiri akan cewa yana karfafa ma mutun karhin yin azumi kuma yana sa nishadi kuma dalilin shi mutun zai samu kwadayin cewa gobe ma yana buƙatar yayi azumin sabanin inda a ce bai yi sahur bai sha wahala ya bugu to bai zai yi tunanin cewa azumin nan gobe kai bai ya hutaran shi ma shi yasa ya zamana sahur abinci ne mai albarka. Fa'ida ta gaba, Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kasancewa cikin bulaguro cikin Ramadan, falamma gabata shamsu sharbi, yayin da rana ta bace sai ya sha. Wannan hadisin Nawawi ya ce dalili ne akan halaccin yin azumi a cikin bulaguro, kuma ana fifita shi akan mutum ya ajiye ko da zai bulaguro yayi azumin shi, in ya iya shi yahi, in ba zai samu mashakka zahira ba, inji Nawawi, in ba zai sha wahala sosai ba, to ya azumin shi shi yahi, dan saboda ko ya sha bashi ne, ko ya sha bashi ne. Fa'ida ta gaba, al-Imam an-Nawawi yake cewa ittafaqa asabuna 'ala an-nahyi 'anil wisal huwa sawmu yawmayn fasa'idan min ghairi akalin aw shurbin bainahuma. Malaman Shafi'iyya da ma sauran malamai ce, malaman Shafi'iyya sun yi ittifaki akan cewa an hana game da yin wisali. Wisali cikin azumi shine mutum ya hada azumin kwana biyu ko sama da haka, ko biyu ko uku ko hudu, ba tare da ya ci abinci ko ya sha tsakanin su ba, buɗe baki ba sahur, haka kawai jera wajen kwana biyu ko uku, an hana. A fa'ida ta gaba, Annabi a wani hadisin da yake cewa inni abitu yudhi ibni rabbi usini, ni ina kwana Ubangiji yana ciyar da ni yana shayar da ni, yace ma'anar shi shine yaj'alu Allahu fi quwwati dha'im wa sharib, Allah yana sanya mani ƙarfin mai cin abinci da mai shan abin sha, ba wai yana ciyar da ni ba abinci na zahiri. Duk da wasu sun tahi inji Nawawi akan cewa Allah yana ciyar da Annabi ne da shayar da shi da abincin aljanna dan saboda girmama shi, yace amma sahihiyar magana ita ce ta farko, li'annahu law akala haqiqatan lam yakun muwasilan, da a ce abincin ne yake nihin Allah ya ci ya tar da shi a hakika, to ba za a kira shi ba da cewa yayi wisali, wisali ya kare. Fa'ida ta gaba, al-Imam al-Qadhi yake cewa malamai sun tahi akan cewa ya halitta sumbatar mace, mutum ya sumbaci matar shi da azumi mutlaqan, daga cikin su jama'a da dama, cikin sahabbai da tabi'ai da Ahmad da Ishaqa da Dauda, amma wasu sun karhanta shi, daga cikin su akwai Malik ibn Abbas da Abu Hanifa da Sauri da Auza'i da Shafi'i, suka ce tukrahu lishabi duna sheikh, an karhanta sumbata ga sarmayi saboda shi yana da ƙarfin sha'awa, sabanin tsoho wanda ya tsoho sosai, wanda Malik ma an yi irin wannan ruwayar daga gare shi, inji Nawawi. Fa'ida ta gaba, daga Umar dan Khattab yake cewa qabbaltu wa ana sa'im, na sambanci iyali na ina azumi, sai nazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam nace mishi na sambanci iyali na ina azumi, sai Annabi ya ce mini bani labari inda kurkurar baki kai kana mai azumi lahi kai, yace to wannan dalili ne akan cewa kurkurar baki kamar da shi muqaddima ce ta abinci, bata ciyatarwa, bata ciyatar da mutum, bata karya azumi, to haka nan ita ma sun ba muqaddima ce ta jima'i, bata karya azumi, bata karya azumi. Sai fa'ida ta gaba, wadan shi da yake cewa yusbihu junuban min ghairi hulmin, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wayar gari yana da janaba ta saduwa da iyali ba ta mahalki ba, yace al-ashharu imtina'ul ihtilami 'alal anbiya li'annahu min tala'ubi shaytan wa hum munazzahuna anhu minhu anhu, yace shahararriyar magana a cikin malamai cewa annabawa ba su mahalki na saduwa, dan saboda mahalki na saduwa shaydan ne yake wasa da mutum, annabawa kuma sun tsarkaka gami da shaydan yayi wasa da su, har ya nuna musu suna jima'i a cikin barci. Fa'ida ta gaba, wannan wata magana ce, magana akwai sabani kanta, duka dai muna kawo maganganun al-Imam an-Nawawi ne abin da ya shahi azumi. Yace malamai sun yi ijma'i a alul ala sihhatu sawmul junub, akan ingancin azumin mai janaba, duk ɗaya ne ya kasance mahalki yayi ko jima'i yayi, ma'ana da dare yayi shi kuma ya tashi da safe da janaba bai yi wanka ba, wannan shine jumhurin sahabbai da tabi'ai suka tahi akai. Fa'ida ta gaba, wa amma mujami'i nasiyan fala yufdir, wanda yayi jima'i da mantuwa azumin shi bai kare ba, kuma babu kafara a gare shi, yace wannan ita ce sahihiyar magana a mazhabin malamai, mazhabin malaman Shafi'iyya, kuma shine jumhurin malamai suka tahi akai. Yace dalilin mu shine alhadisu saha anna akalun nasi la yufduru wal jima'u, fi ma'ana cewa wanda ya ci abinci ko ya sha azumin shi bai kare ba, to jima'i ma yana cikin ma'anar shi, amma hadisan da suka zo suka gangaro cikin kafara, cikin jima'i, wannan wanda yayi da gangan ne, inji al-Imam an-Nawawi, Allah mashi rahama da jin kai. Wannan duka Nawawi ya kawo wannan fa'idar din a cikin mujallar din shi na 4 safa ta 127 ta 24 ta 20 ta 117 da sauran safohi da ya kawo wannan fa'idodin. Nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai, Allah ba mu lada ni kuskure, Allah mana gafara. Assalamu alaikum wa rahmatullah.